الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسنا دجدا فإن دا ولتاه قلوب المرام من أدلة الأحكام نا ابن حجر الأسقلاني wanda ya rasu a hijira ta 1852 rahimahullahu ta'ala har yanzu muna cikin kitabu salati babi na 14 shine babu salati da idai kuma za mu ci gaba daga hadisi na 512 insha Allah ta'ala wannan darasi yana dauke da bayani game da hukunce-hukuncen wasu ayyuka a ranar Idul Fitri da kuma wato Idul Layya ƙaramar sallah da babban sallah. Wa'an Anas radiyallahu anhu an karɓo hadisin nan daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan Allah ya kasance la yagdu yawmal fitr baya sammako a ranar Idul Fitri wato ranar da ake aje azumi shi ne karamar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam baya sammakon tafiya idi hatta ya akula tamarati har sai ya ci wasu dabinai akhrajahu al-bukhari الإمام البخاري يفتد وانا حديث يانا كتاب الإيدين باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج الإمام البخاري جاي بابي أتهكا يانا كيوا يا كماتا أتوان أبو كافن أتزوى إيدي واتو كرمى صلى الله عليه وسلم كيني إيد الفطر حديثنا الذي ترى هذا 50 دقيقة وفي رواية معلقة يبدو أشكي وثا رواية أراتي إذا أكتي أنكوا رواية أراتي أنا نبي رواية رباب إثناد الإمام البخاري يكن فجمة كان بشارة يكوا إثناد سبا وأنا مغانا إتشي أشي كرا المعلق مغانا دا أكراتي بعد ذلك إثناد حدثنا واني أنواني أنواني ونشين إثناد ووصلها أحمد فما الإمام أحمد يا صادر ذا إثناد يا ya isar da shi ga Anas bin Malik yana al-Musnad hadithin 326. Riwayar da ta zo din ita ce wa ya'kuluhunna afradan, kuma yana cin dabinai din daddaya. Afradan shine daddaya, wa huwa hasanun, wannan riwayar ita ma tana da kyau. Wannan lafazin da ya kawo a cikin Bulughul Maram, lafazin da ya zo cikin Musnad al-Imam Ahmad din, ba lafazin da al-Imam al-Bukhari ya kawo ba. Asali lafazin da al-Imam al-Bukhari ya kawo shine wa ya'kuluhunna witran. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cin dabinai din witr, yana cin su witr. Akwai hadithin da ya zo cikin صحيح ابن حبان لكما المستدرك مع الامام الحاكم حديث انس بن مالك حريه وانا روايه تكي cikin صحيح ابن حبان لكما المستدرك الامام الحاكم لفظ حديث انس بن مالك شين ما خرج يوم فطر النبي صلى الله عليه وسلم لي تفتا واتو ارانر da ake aje azumi ba shine ranar da ake kira karamar sallah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba fita wato a ranar Idul Fitr zuwa Idi ba, hatta ya akula tamarati, har sai ya ci wasu dabinai. To sai Anas ya ce salasan aw khamsan aw sab'an. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kan ci guda uku, ko ya ci biyar, ko ya ci bakwai, kaga witri. Wannan hadisin riwayar Ibn Hibban da kuma al-Imam al-Hakim ita ce tafassara abinda ya zo cikin Musnad al-Imam Ahmad da cewa ya'kuluhunna afrada, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cin dabinai din daddaya, domin al-afrad ma'anarsa daddaya. Amma yanda ya zo cikin sahih al-Bukhari wa ya'kuluhunna witra, yana cin su wato kirgen witr. To sai ya zo a fassarar riwaya ta Ibn Hibban da kuma al-Imam al-Hakim, Anas bin Malik ya fassara ya ce yana cin uku, ya ci biyar, ya ci bakwai, au aqalla min zalika au akthar, ko ya ci kasawan uku din, ko ya ci fiye da bakwai din. Amma sai ya ce witra, inda zai ci yana zama witri, wato ko dai ya ci dabinon kwaya daya, tunda ya ce aqalla min zalika. Idan ana maganar witri da yake aqallu salati shine guda daya, domin biyu ba witri ba ne, tunda ya ce au aqalla min zalika, yana nufin akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kanci dabino guda ɗaya kawai kafin ya tafi Idi. Sai ya ce au akthara, ko fiye da bakwai, kaga ya kanci tara, ya kanci misali 11 witri. Don saboda haka Ibn Hajar sharhin hadithin nan a Fathul Bari da mujallar da bishafi na 47 yace wa hiya afsarahu fil mudawamati ala zalika, shi wannan hadithin bai nuna cewa a kowane Idi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka, amma riwayar da muka karanta yanzu wacce ta zo cikin sahihu Ibn Hibban da kuma al-Mustadrak al-Imam al-Hakim yana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawwama akan haka. Ne ake nufi da yana dawwama? Wato duk sa'ilin da aka zo Idul Fitri, kowane Idul Fitri kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Idi sai ya ci wannan. Wannan ya nuna yana dawwama a kai. Saboda haka ya sa Anas ya ce ma kharaja yawma fitrin hatta ya'kula tamrat. Tunda Anas bin Malik yana zaune da shi a gida daya, yana ganin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Anas ya ce ba a taba samun wato ranar Idul Fitri wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Idi ba tare da ya ci dabino, ba a taba samu. Ma kharaja yawma fitrin hatta ya'kula tamrat, sai dai adadin abin da yake ci din ba ɗaya ba ne. Wani lokaci yakan ci kwaya uku, ko kwaya biyar, ko kwaya bakwai, ko fiye da haka, ko kasawa haka. Allah ya ƙara masa yarda. Don haka Ibn Hajar ya kawo bayanin al-Muhallab bin Abi Sufra daga cikin malaman farko, yana bayani game da hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin wannan dabino. Al-hikmatu fil akli qabla as-salat, hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin abu kafin ya tafi sallah, Allah ya zunna dhannun lugumat sawmi hatta yusalli al-eid, kada mai zato yayi zaton cewa har yanzu ana yin azumi sai an dawo daga idi kafin nan za a bar azumi, kada ma wani yayi zaton cewa ba a gama azumi ba sai an yi sallar idi. Faka annahu arada sadda hadhihi dhari'a, wato abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace wani abu kafin a tafi idi kenan, saboda ya kawar da wannan tunanin kar mutum ya dauka cewa a ranar idi idul fitri ba a cin abinci sai an dawo idi. Wa hadha al-ma'na ma'dumun fi yawm al-adha, game da layyafa kaga babu wannan tunanin, babu wanda zai tunani cewa akwai wani azumi da ake yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idul layya baya, amma idul fitri yana cin abu kafin. Ibn Qudama littafin al-Mughni mujallad na shafi na 114 shi ma yana bayani game da hikimar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin dabino kafin a tafi idi. Yace anna yawmal fitri haruma fihi siyam aqiba wujubi, ranar idul fitri rana ce da aka haramta yin azumi bayan an riga an wajabta shi a jiya, ana ramadan an yi azumi, amma a yau ana shawwal haramun da yin azumi ranar idul fitri. Fastuhibba ta'jilul fitri, saboda haka yasa ake son a gaggauta cin abu, لإظهار المبادرة إلى طاعة الله. إذا كجدت شيء أبو أرانا إذ الفطر كان من كجدت هنزرك بييرك قال الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة والأبهى بخلافه على ما فيه من استباب الفطر على شيء من أبهيته كذا في قوت المقتضي كمر إذ الليا ما هكتك idul layya ana son a jinkirta cin abinci, amma idul fitri ana son a gaggauta. Ibn Qudama yake la na'lamu fi istihbab ta'jil al-akl yawm al-fitr ikhtilaf, wanda shine ainihin abinda muke so mu faɗa. Ga hadisi mun karanta hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam baya tafiya masallacin idi wato idul fitri sai ya ci wani abu. To me fahimtar magabata, kuma me fahimtar magabata game da wannan hadisi? Dan yana da kyau in ka karanta hadisi kafin kai aiki da hadisin kai kokarin samun fahimtar magabata, dan tana yiwuwa kai kuskuren fahimta. Shi yasa kowane hadisi yana da kyau ka nemi sanin menene salaf suka faɗa akan shi, dan kada kai kuskure kai aiki da hadisi sabanin abinda magabata suka fahimta. Ibn Qudama yace ba mu san wani sabani da aka samu ba a tsawon tarihin musulunci, la na'lamu fi istihbab ta'jil al-akl yawm al-fitr ikhtilafa, babu wani sabani na fahimtar malamai da muka taba sani game da cewa mustahabi ne a gaggauta cin abu a ranar idul fitr, babu wani malami da ya saba. Wannan ya nuna cewa hadisin nan da Ibn Hajar ya kawo musulmai gaba ɗaya sun ittifaki a kan, babu wani malami da aka samu a tarihin musulunci wanda ya nuna cewa bai kamata a ci abinci kafin a je idi, babu wannan malami. Saboda haka yasa idan ka ga mutum bai ci abinci ba a ranar idul fitri, to ka tabbata ya yi nisa da sunnar manzon Allah, domin kamar yadda Ibn Qudama ya faɗa a tsawon tarihin musulunci ba mu taɓa samun wanda ya saba ma wannan hadisin na Anas bin Malik, Allah ya samu gaya. Haka in ka duba na Ibn Al-Tawar na Imam Shawkani mujallad na uku shafin 344, wato hadisi ne da malaman sunna gaba ɗaya sun haɗu a kansa tun zamanin farko. Ibn Hajar ya ce wal hikmatu fi istihbab at-tamri, mun ji an ce yana da kyau a ci abinci kafin a tafi idul fitri musamman da dabino. To me hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam dabino ya kanci? Domin hadisin nan na Anas yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai cin komai in ba dabino ba a ranar Idul Fitri kafin a tafi Eid. Wannan hadisin yana nuna mana duk sa'ilin da aka ce Idul Fitri ya zo to annabi sallallahu alaihi wasallam dabino yake ci. Kuma duka riwayoyin Anas bin Malik da suka kawo wannan labarin babu wata riwaya da tunda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an masa jirki ya zauna ya ci kafin ya tafi Idul Fitri, babu wannan hadisi. Kuma babu hadisin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wani dan ice in ban da dabino. To ashe kuma nan ma akwai wani abin lura a ciki, me yasa ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki dabino kadai yake ci? Don haka malamai suka ce tunda manzon Allah dabino ya rike yake ci kafin ya tafi Idul Fitri, wannan ya zama mustahabi, ya zama mustahabi ga musulmi ya zama abinda zai ci a ranar Idul Fitri shine dabino kafin ya tafi Idul. Saboda haka sai malamai suka sa lura, domin duk abinda manzon Allah ya yi akwai hikima a cikinsa. Idan ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike wani abinci, to abincin akwai wata hikima tare da shi, musamman abin da ya shafi ibada. Kamar misali tafiyar Idi yana cin dabino, ya ce lima fil hulwi min takwiyatil basar. Da farko malamai suka ce zaki yana ƙarfafa gani, wato zaki yana ƙarfafa ganin ɗan adam, zaki yana ƙara ma ganinka ƙarfi. To abinda za ka lura da shi shine hay allazi yub'ifuhu sawm, idan mutum yana azumi inda zai lura zai ga cewa ganinsa yana raguwa, musamman da rana za ka ga ganin naka kaifinsa ya ragu. Azumi yana raunana gani, to zaki kuma yana ƙarfafa gani. Sai zama da zaran ka aje azumi, to abinda za ka riƙe shine dabino. Wali annal hulwa mimma yuwafiqul iman, wato da farko kenan, shi yasa ma duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi to yakan yi buɗe baki, kamar da sunna ta karantar da mu, wato buɗe baki da dabino shine gaba, shine farko. To haka kuma ranar Idul Fitri kafin a tafi Idi, annabi sallallahu alaihi wasallam dabino yake fara ci, saboda zaƙin da yake tare da shi yana da tasiri wajen ƙarfafa gani na ɗan adam. Sannan na biyu, shi zaƙi ya dace da imani, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara a cikin wasu hadisai da yawa. Zaƙi ya dace da alamar imani, suna da kamani. Don haka yasa manzon Allah yakan yi misalin imani da kuma dabino, wa yu'abbaru bihi fil manami, ko da mafarki mutum ya yi. Ibn Hajar yace mafarki idan ya zama an hada mutum ya yi mafarkin zaki, to malamai sukan fassara da imani tare da shi, saboda yanda ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yariqu bihi alqalbu, zuciya tana laushi a dalilin zaki. Wa huwa aysaru min ghayrihi, sannan zaki shi ya fi sauki musamman ga larabawa. Dabino shi ne abincin da ya fi yalwata wa lusu. To kaga tunda shi ne abincin da ya fi yalwata, wanda mawadaci zai samu, talaka ma zai samu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana fara cin wannan abincin, wanda zai zama ba abu ne mai wahala ga kowa ya samu ya ci ba. Inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wani abincin da ya zama mawadata ne kawai suke iya samu, kaga wannan sunnar da ta yi wahala ga talakawa. Amma sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam dabino ya ci, dabino kuwa shi ne ya fi yawa ma a ƙasar Larabawa, to abincin da ya fi yalwata kenan wani su. Wa min samma, saboda haka yasa aka samu wasu daga cikin tabi'ai, inji Ibn Hajar, istahabba ba'du tabi'ina annahu yubdiru 'ala al-hulwi mutlaqan kal 'asl. Akwai wasu daga cikin tabi'ai da suke cewa to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam dabino yake ci kafin ya tafi Idi, kuma dabino abu ne mai zaki, sai suka yi wato kiyasi a kansa da cewar duk wani abu mai zaki in ka ci to ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sharadi bane ya zama dabino. Akwai malaman da suka faɗa haka, misali kamar a ce in kana da zuma kalasa kafin ka tafi Idi, wannan yana cikin al-Musaddam na Ibn Abi Shayba, fahimtar Muawiyah bin Qurra. Sannan daga cikin tabi'ai akwai Ibn Sirin ko gairi. Ibn Hajar yace an samu fahimtar malamai da yawa waɗanda ke cewa ba dole bane mutum ya tsaya ga dabino, in dai abu yana da zaki mutum ya fara amfani da shi ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace akwai al-Imam Abdullah ibn Awn al-Muzani, ibn Awn al-Muzani an masa tambaya me yasa kake gani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin dabino kafin ya tafi idi, wato idul fitr. Sai yace innahu yahbisu al-bawla, dabino wato abinci ne wanda ke da albarka, yana rike fitsarin mutum, yana rike fitsari. Haza kulluhu fi haqqi man yaqdiru ala dhalika wa illa fa yanbaghi an yutira walau alamma. Sai Ibn Hajar yace to koda mutum bai samu ma dabinon ba, bai dai kamata a ce ya tafi idi ba tare da ya ci wani abu ba, ko da ruwa ne mutum ya sha. Li yahsula lahu shabahun ma min al-ittiba'i, saboda dai ya zama ka dai kamanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga baka ci dabinon ba amma dai ka sha ruwa, ya nuna cewa ka dai shigar da wani abu cikin ka kafin a tafi idi, ka kamanta biyayyarka ga annabi sallallahu alaihi wasallam. أشار إليه الإمام محمد بن أبي جمرة الأموي. وأما جعلهن وترا ليساكما في ساوى إذا ذاك تدبين يزم وتري أجمع لبسني تاويل ذكا ليسا النبي صلى الله عليه وسلم يشي سن أبو كافون أتبيئي ما لبسني تاويل ذكا ليسا النبي صلى الله عليه وسلم يشي سن دبين وأقود يوشي نما ما لبسك بيانا هكما ليسا النبي صلى الله عليه وسلم yake cin dabinon witiri, me yasa kuma in zai ci misali ba zai ci biyu ko hudu ko shida, sai dai ya ci witiri kamar daya, uku, biyar, bakwai, tara zuwa sama, kamar yadda Anas bin Malik ya faɗa. Sai Al-Muhallab ibn Abi Sufra ya yi ishara da cewa ai abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi riko da witiri lil isharati ila wahdaniyati Allah ta'ala, saboda ishara ga kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ga abincin musulmi, hatta ga abincin musulmi a samu ishara game da cewa kayar da Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya ne, Allah makadaici. Saboda haka yasa ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah witiri ne, kuma yana son witiri, yana son witiri. Don haka manzon Allah akasari ibn abi sufra yake wa kadhalika kana yaf'aluhu fi jami'i umurihi tabarrukan bi zalika, duka al'amuran annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba zaka ga yana kokarin sa su a witiri. Saboda me? Saboda manzon Allah yana fatan ya samu albarkan Allah subhanahu wataala a cikin wannan witiri din, saboda Allah madaukaki yana son witiri. Kaga wannan ma tawili ne wanda ke babu shakka gaskiya ne. Don haka yasa idan ma zaka ci dabino to ka yi kokari ka ci ya zama witiri. Akwai hadisin da ya zo cikin sunan Tirmidhi, kitabu zakati, babu ma ja'a fi sadaqa ala dhil qaraba, hadisin Salman bin Amir yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza afṭara ahadukum, idan ɗayan ku wato zai buɗe baki, falyuftir ala tamrin, sai ya yi buɗe bakin da dabino, fa innahu barakatun, saboda dabino yana da albarka. Fa in lam yajid tamran, idan mutum bai samu dabinon ba fa, falma'u, sai ya sha ruwa. Hadisi ne ingantacce kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa, yana cikin kitabul maqimu mujallal na shida shafi na 408. Kaga shi yasa Ibn Hajar yake to koda baka samu dabinon ba, karkace za ka tafi idin haka, ka yi ƙoƙari dai a ce ka sha ruwa. Saboda wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan azumi kai za ka yi buɗe baki, ka yi ƙoƙari ka nufi dabino. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka yi da dabino? Shi ne abinda malamai suka yi tawili a kai. Saboda me? Manzon Allah yace fa innahu barakatun, saboda dabino yana da wata albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya samu. Wato dabino yana da wata albarka ta musamman. Fa in lam yajid tamran falma'u, idan mutum bai samu dabino ba fa, to ya nemi ruwa ya sha. Wannan shi ne abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma za ka ga wasu garuruwa zaka ga wasu mutane a ranar Idul Fitr sai su nemi alkama suna hadiya, wannan babu hadisi. Wani abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda muka karanta a nan, kamar yadda Ibn Hajar ya kawo hadisin da riwayoyin da suka zo a kai. Hadisi na gaba, wa an Ibn Burayda, an karbo hadisi daga Ibn Burayda sunansa Abdullah, Abdullah ibn Burayda, an abihi, ya karbo daga babansa, babansa shine Buraydatu bin al-Husayb, Buraydatu bin al-Husayb, Abdullah bin Burayda ya karbo hadisi daga mahaifinsa Buraydatu bin al-Husayb radiyallahu anhu. Shi Abdullah bin Burayda dinnan wato yana da dan uwa wanda ake kiransa Sulaiman bin Burayda, kuma dukkan su malamai ne, tabi'ai ne, kuma tagwaye ne. Lokaci guda aka haife su, an haife su hijira na da shekara 15, wato bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 4, sai da manzon Allah ya rasu da shekara 4, sannan mahaifinsu sahabi Buraydatu bin Husayb ya haife su tagwaye ne, kuma sai Allah madaukake ma rayuwarsu albarka ya zama dukkan su malamai ne cikin tabi'ai. Kaga ba za a ce sahabbai ba, tunda an haife su ne bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna cikin tabi'ai. Abdullah bin Burayda ya karbo hadisin nan daga babansa Buraydatu bin Husayb, qala, yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yakhruju yawm al-fitr hatta yab'ama, baya fita ranar Idul Fitr sai ya ci wani abu shine yab'ama, wala yab'amu yawm al-adha hatta yusalli, kuma baya cin wani abu a ranar Idul Layya har sai ya yi sallah, sai ya zama akasi. Idul Fitr annabi sallallahu alaihi wasallam baya tafiya sai ya ci wani abu, amma Idul Adha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin abu sai ya dawo. Rawahu Ahmad, hadisin yana musnad al-Imam Ahmad wa Tirmidhi da kuma sunan Tirmidhi fi kitab al-Jum'ah babu ma ja'a fil akl yawm al-fitr qabla al-khuruj, hadisin 242. Wa sahhahahu Ibn Hibban, kuma Ibn Hibban ya inganta wannan hadisi. Wannan lafazin da yazo cikin hadisin nan lafazin yana sunan Tirmidhi, yace rawahu Ahmad wa Tirmidhi, wannan lafazin al-Imam Tirmidhi, kuma Ibn Majah ya rawaito hadisin shi ma yana kitabu Siyam babun fil akli yawm al-fitr qabla an yakhruja, hadisi na 2756. Yanda hadisin yazo, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yawm al-fitr hatta ya'kula, maimakon yat'ama, duk ma'anar su guda ne. Wannan lafazin da yazo cikin sunan Ibn Majah, la yakhruju yawm al-fitr hatta ya'kula, annabi sallallahu alaihi wasallam baya fita a ranar Idul Fitr sai ya ci wani abu. Wa kana la ya'kulu yawm an-nahri hatta yarji'a, baya cin wani abu kuma a ranar Idul Layya har sai ya dawo. Hadisin yana sahihu sunan Tirmidhi da sahihu sunan Ibn Majah. Riwaya da ta zo ta al-Imam Ahmad bin Hanbal, inda ya zo cikin Musnad, an Buraydata bin al-Husayb qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya kasance la yagdu yawm al-fitr hatta ya'kula, baya sammako a ranar Idul Fitr sai ya ci wani abu, wala ya'kulu yawm al-adha hatta yarji'a, kuma baya cin wani abu a ranar Idul Layya har sai ya dawo. Sai annabi sai Burayda ya ce fa ya'kula min ubhiyatihi, sai ya ci daga layyansa. Saboda haka yasa riwayar al-Imam Ahmad ita ce tafi bayani fiye da riwayar al-Imam Tirmidhi, ina ma a ce riwayar da ta zo cikin al-Musnad ita ce Ibn Hajar ya fara kawo, saboda tana da bayanin da babu shi a cikin hadisin da muka karanta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai ci komai ba a ranar Idul Layya sai ya dawo. In ya dawo fa fa ya'kula min ubhiyatihi, wannan riwayar al-Imam Ahmad. idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ba zai ci wani abu ba sai dai daga cikin wannan layyar shi ma tabarrukan saboda abincin da aka yi domin ibada an fi tamanin a samu albarkan Allah a cikin sa fiye da abincin da aka dafa shi saboda yunwa Allah ya samu gani annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa yake cin dabino a Idul Fitr ya faɗa mana saboda dabino yana da albarka a ranar Idin Layya annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin abu sai an dawo daga Idi idan an dawo daga Idi ba zai ci komai ba sai an yanka dabban ya ci daga naman dabba me yasa ba zai ci abincin da aka dafa a gida ba akwai bambanci wannan layyan dabba ce da aka yanka domin ibada ga Allah wannan layyan ana fatan akwai albarkan Allah tare da ita fiye da abincin da aka dafa saboda yunwa saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jira ya ci daga naman layyansa idan an dawo daga Idi haka akwai riwayar kuma a cikin Sunan Sughra na al-Imam al-Baihaqi kitabu salati babu sunna fil idain hadisi na 2683 a wannan riwayar ta al-Imam al-Baihaqi aka samu karin da babu shi a cikin Sunan Tirmidhi Sunan Ibn Majah da al-Musnad al-Imam Ahmad yanda shi kuma hadisin ya taho har yanzu dai daga Buraida kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buraida yace manzon Allah ya kasance yau idza kana yawmul fitr idan ranar Idul Fitr ta kasance lam yakhruj hatta ya'kula shay'an ba zai tafi Idi ba sai ya ci wani abu wa idza kana al-adha idan ranar Idin Layya ne fa lam ya'kul shay'an hatta yarji'a ba zai ci komai ba sai ya dawo wa kana idza raja'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo din akala min kabidi ubhiyati yana ci ne daga hantar layyansa kaga wannan kuma an samu karin da babu shi a cikin waɗancan riwayoyin saboda haka ya ayyana wato naman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ci daga cikin wannan layyan naman hantar wannan layyan wannan ya zo cikin hadisi kuma duka riwayar Buraida bin Husayn Allah ya kara masa yarda ba shi kadai ya rawaito hadisi game da bayanin cin abinci din nan ba hadisan sun zo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa akwai sayyidina Ali bin Abi Talib akwai Anas bin Malik akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Jabir bin Samura akwai Buraida bin Husayn sannan Abdullah bin Abbas amma wato Ibn Hajar ya kawo hadisin sahabi biyu ne a cikin bulugul maram idan aka samu hadisin sahabbai biyu ai sun wadatar don haka ba sai ya tattaro sauran riwayoyin gaba ɗayan su ba a'a waɗannan hadisai guda biyu sun ishe ka ishara indai kana neman sunnar manzon Allah Allah ka samu je riƙe riƙo da ita amma babu shakka sahabbai suna da dama waɗanda suka rawaito shi yasa al-Imam al-Hakim al-Litafi al-Mustadr ya kawo hadisin wato annabi sallallahu alaihi wasallam game da cin abinci kafin a tafi Idi a ranar Idul Fitr da kuma jinkirta cin abinci a Idul Adha sai an dawo daga Idi yana al-Mustadr mujallad na farko shafin 294 al-Imam al-Hakim yace wa hadhihi sunnatun azizah wannan sunna ce mai buwaya wannan sunna ce mai buwaya min tariqir riwaya mustafiba fi biladil muslimin idan ana maganar jinkirta cin abinci a ranar Idin Layya gaggauta cin abinci a Idul Fitr al-Imam al-Hakim yace wannan sunna ce mai buwaya ta samu riwaya mai yawan gaske min tariqir riwaya mustafiba ta hanyar riwaya an samu hadisai da yawa sannan ta wajen sassan kasashen musulmai duk inda ka tafi gabas da yamma kudu da arewa zaka tarar da wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Litafin Tuhfatu al-Ahwazi sharh Sunan al-Tirmidhi juz'i na 3 shafi na 81 al-Imam al-Mubarak Quri yace wa qad qassafa Ahmad ibn Hanbal istihbab ta'khir al-akl fi Eid al-Adha liman lahu dhabhun waye wanda aka ce zai jinkirta cin abinci a ranar Idin Layya sai an dawo daga idi waye wanda ya kamata ya jinkirta cin abincin sa al-imamu ahmad yace wanda zai yi layya wanda zai yi layya shine wanda ya zama mustahabi gare shi wal hikmatu fi ta'khir al-fitr fi yawm al-adha hikimar da take ga jinkirta cin abinci a ranar idin layya annahu yawmun tushra'u fihi al-udhiya wal-aklu minha rana ce da aka shar'anta yanka layya rana ce da aka shar'anta cin naman layya fa shuri'a lahu an yakuna fitruhu ala shay'in minha saboda haka ya zama abinda aka shar'anta wa mutum shine in ma zaka kariya to ka kariya da naman ibadan wannan rana naman ibadan wannan rana domin layya tana daga ibada mafi girma wanda ake a wannan rana saboda haka jinkirta cin abincin kai zama ka ci ne daga naman layya wannan yana daga bayanin al-imam ahmad bin hanbal ibn qudama shi ma yayi magana akan sa cikin littafin sa al-mughni mujallad uku shafi na 259 haka malaman sunna da yawa kamar ibn al-qayyim al-jawziya azadul ma'ad mujallad na farko shafi na 441 fathul bari mujallad na biyu shafi na 447 ibn hajar yace wa qad akhadha aktharul fuqaha'i bima dallat alayhi akasar malaman fiqh wato sun yi riko da abin da hadisan nan suka yi ishara a kai wa qala zain ibn al-munir wa qa aqluhu fi kull min al-aidain fi al-waqt al-mashru' li ikraj sadaqatihima al-khassata bihima kowace rana ta idi idul fitri tana da sadakan da aka shar'anta mata idul layya ita ma tana da sadakan da aka shar'anta mata fa ikradu sadaqatil fitri qabla al-wudu' ila al-musalli fitar da zakatul fitri kafin a tafi idi wa ikradu sadaqatil udhiya ba'da zakka fitar da sadakal layya bayan an dawo ne bayan an yanka fatama'a min jihatin wa tarqa min jihatin ukhra sai zama wato idan aka ce ranar idi ta zo to akwai wata sadaka da Allah ya shar'anta a wannan ranar idan idul fitri to sadakan shine sadaqatul fitri idan idul adha ne ranar layya ne to layyan ita ce sadakan ta saboda ka gaggauta wancan da kuma jinkirta wannan take cewa ibada ce da ta zama sun yi kama da juna ta wani gefe kuma sun saba ma juna ta inda suka yi kama da juna kowace an shar'anta yin sadaka a cikin ta idul fitri an shar'anta zakatul fitri idan idin layya ne fa an shar'anta sadaka na layya to inda suka bambanta wannan sadakan ana gaggauta shi wato shine sadakatul fitri zakatul fitri ana gaggautawa kafin a tafi idi sadaka ta layya fa ana jinkirta ta saboda a samu isasshen lokaci yace to fa man kana lahu zibhun idan mutum yana da dabban da zai yanka istuhibba lahu an yabda'a bil akli yawm an-nahr min mustahabi ne kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ka jinkirta karyawarka har sai an dawo daga idi idan mutum yana da dabban da zai yanka na layya ya kamata ya jinkirta karyawa sai an dawo daga idi ya yanka wannan dabba a gasa masa sannan ya ci daga ciki wa man lam yakul lahu dhibhun takhayyar wanda ya zama kuma ba shi da abin da zai yanka fa idan ya zama ba ka da dabban da za ka yi layya da ita kai ma za ka jinkirta karyawarka sai an dawo daga idi ko kuwa za ka gaggauta za ka jinkirta ko za ka gaggauta ibn hajar ya ce wannan an baka da shi ko dai ka jinkirta ko da shike baka da layyan ka dai kamanta koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da baka da layyan ka jinkirta karyawar sai an dawo daga idi ka fi kamanta riko da sunnar manzon Allah akan mutumin da ya karya din duk da cewa da shike ba shi da dabban da zai yanka amma kana da zabi in ka ga dama sai ka ci in ka ga dama sai ka aji illa dai wanda yake da dabban layya shine wanda suka wato wanda sunnan nan ta tabbata a kansa hadisi na gaba wa an ummi atiya radiyallahu anha an karbo hadisi daga ummu atiya Allah ya kara mata yarda qalat أم أطية أمرنا أن نخرج الأواتق أن يؤمرني غريم مفتر دأمات الأواتق جمع آتق من بلغت الحلم أو قاربت wanda yana cikin Fathul Bari a mujallar na farko shafi na 423 wace ce ake kira al-Atiqa ita ce wato budurwa da Hausa yarinyar da ta kai balaga ko ta kusa balaga in ma ta balaga ko ta kusa balaga aw istahaqqat at-tazwij ko yarinyar da ta kai ake an aurar da ita amma ba a mata aure ba to ita ce ake kira atiqu jam'un sa shine al-awatiq ummu atiya tace amma na umarni mu fitar da ƴan mata wadanda ba a musu aure ba sune al-awatiq mu fitar da ƴan matan da ba a musu aure ba wal huyyaba jam'u haidi da mata masu haila kamar yadda zo cikin sharh dawawi ala sahih muslim juz ina shi da shafi 178 da umdatul qari mujallad na shafi na 304 ummu atiya tace amma na umarni mu fitar da ƴan mata sune al-awatiq wal huyyaba da mata masu haila fil idaini a ranakun idi guda biyu da idul fitri da kuma idul adha mu fitar da su idan tace mu fitar da su abinda ake nufi ya kamata su ma aka fi idi tare da su me yasa za a je idi da su yashhadna alkhaira don su halarci alkhair wa da'watal muslimina da kuma addu'o'in musulmai wa ya'tazilu alhuyyabul musalla masu haila su kaurace ma wurin sallah din wato su keɓe gefe ba sallan za su yi ba su masu haila su keɓe gefe amma dai su kasance suna wuri wannan hadisin yana nuna cewar idan aka yi addu'a kana guri kai ma addu'an wato ijabar tana samun ka idan aka yi addu'a ba ka guri to ba ka samu wannan ijaba wanda shi ne hikimar cewa mata masu haila su ma su fita zuwa idi din ai idan aka yi addu'a za ka iya cewa ko da ba su fito ba addu'an za ta same su ba a yi addu'an suna gurin shi ne mafi dacewa a yi addu'o'i suna gurin sannan kuma ka ga za su amsa wannan yana nuna cewar addu'an su ma za su samu albarkanta daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muttafaqun alayhi wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul haidi babu shuhudil ha'ibil idain wa da'watil muslimin hadisin 324 da kuma sahih muslim kitabu salatil idain babu zikr ibahati khurujin nisa fil idain ila musalla wa shuhudil khutbati mufariqatun lirrijal hadisin 800 da al-imam muslim yana cewa mata masu haila za su fita zuwa idi amma ya kasance sun rabu da maza kar matan kada su tafi idi suna haɗe da maza saboda haka a cikin babin ya yi ishara da rashi shuhudul khutba mufariqatun lirrijal hadisin yana sahihul bukhari kitabul idain babu ittizal al-huyyab al-musalla hadisin 324 wato hadisi na 324 da hakanan hadisi na gabansa ibn hajar yanda hadisin ya taho a sahihul bukhari ba haka ya kawo shi a littafin bulughul marami ya dan canza lafazin yanda hadisin ya zo a cikin sahihul bukhari qalat ummu atiya tace umirna an nakhruja an yi mana umarni mu fita fa nukhrijal huyyaba mu fitar kuma da mata masu haila kaga magana ta akwai bambanci da yanda zo cikin bulughul maram lafazin da yazo a bulughul maram ibn hajar ya canza shi ya canza ba laifi bane ya kawo riwaya ne bil ma'ana yace tace umirna an nakhruja an yi mana umarni mu fita wa nukhrijal huyyaba kuma mu fitar da mata masu haila wal awatiqa da kuma ƴan mata wato mu fitar da mata masu haila da kuma ƴan mata mu kanmu mu fita sannan kuma mu fitar da mata masu haila kace fa ammal huyyabu su masu hailan abin da yasa aka ce su fitan fa yashhadna jama'atul muslimin don za su halarci haduwar musulmai a wuri guda yana da albarka idan akwai kafirai a garin haduwar da za a yi din ya zama hadda masu haila sun fito kaga haduwar za ta karu za a samu mutane da yawa saboda kafirai za su ji haushin ganin musulmai na da yawa saboda haka haduwar musulmai ita kanta albarka ce wa da'awatuhum sannan kuma za su halarci addu'o'in musulmai wa ya'tazilna musallahum amma masu haila din su kaurace ma wurin sallan musulmai ya zama suna gefe su mata masu haila ne wannan shine lafazin da yazo cikin sahihul bukhari kuma akwai wata riwayar har yanzu don al-imam al-bukhari ya kawo hadisi a wurare da yawa an ummi atiya radiyallahu anha qalat dufa ilin da za ta yi magana game da hadisin manzon Allah sai ta ce bi abi sai ta ce ina fansar mahaifina ga manzon Allah wato ina fansar mahaifina ga manzon Allah kalma ce ta girmamawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sami'tuhu yaqul naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yakhrujul awatiqu zawatul quduri wal huyabu kaga nan ya taho da umarni yan mata su fita da masu haila wal yashhadna al khaira lallai ne su halacci al khair ashe haduwar da musulmai suke akwai al khairi a gure wannan yazo da lafazin umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam wal yashhadna al khaira lallai ne su halacci al khair wa da'watul mu'minin da kuma addu'o'in masu imani wa ya'tazilu al huyyab al musalla masu haila su kaurace ma wurin sallah din masu haila su kaurace ma wurin sallah don haka kaga an samu umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin yasa ibnu hajar a sharhin hadisi fathul bari mujallal na farko shafi na 424 yace wa fihi istihbab khurujin nisa'i ila shuhudil idain wannan hadisin ya taho da hujjar cewa mustahabi ne mata su fita don su halarci idi idin karamar sallah kenan shi ne idul fitri da kuma idul adha sawa'un kunna shawabun amla shin wato yan mata ne ko kuwa a'a masu aure ne babu bambanci wa zawati hay'atin amla shin kyawawa ne ko kuwa a'a wato matan kyawawa ne ko kuwa a'a mata gaba ɗaya ya kamata su fita zuwa idi wannan shine abin da hadisin ummu atiya yake karantarwa to amma malamai sun yi sabani akai inji ibnu hajar yace wa qad ikhtalafa fihi as-salaf magabata sun yi sabanin fahimta game da wannan hadisi wa naqala iyabul wujuba akwai waɗanda suke ganin wajibi ne mata su fita zuwa idi daga cikin waɗanda ke ganin wajibi ne da farko dai akwai sayyidina abubakar as-siddiq sayyidina abubakar yana cewa wajibi ne fahimtarsa wajibi ne duka mata su fita zuwa idi matan nan kamar yadda ibnu hajar ya faɗa babu bambanci da ƴan mata da tsofi kyawawa da waɗanda ma ba ake ganin ba kyawawan ba ne wato ya dai kamata a ce duka mata sun fita wajibi a fahimtar sayyidina abubakar sannan sayyidina ali bin abi talib shi ma haka da kuma abdullahi bin umar wallazi waqa'a lana an abi bakr wa ali hujjar da ta tabbata wanda an samu labari game da ita ita ce wacce ta zo cikin al-musannaf na ibnu abi shayba wa gairuhu anhuma an samu hadisi game da sayyidina abubakar da sayyidina ali Allah ya kara musu yarda sayyidina abubakar yana cewa الأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى الإيدين حكيني قدوة متي متمرة دونين قال ربوا متي إذا هركاك تاي تمرة وشتاكي تابلغا يعني يترمى باتي هكا دم متي دكي إيه تمرة تو إتو نما تا حكيني تتزوى إيه wannan kalma ta tabbata daga sayyidina Abubakar as-Siddiq wanda yana cikin al-musannaf da Ibn Abi Shayba ابن هدي قال وقد ورد هذا مرفوعا باسناد لا باس به اخرجه احمد وابو يعلى وابن المنذر ان قام حجه wanda ya tabbatar da cewa sayyidina abubakar yana gadin wajibi ne duk mata su fita sayyidina ali bin abi talib abdullah bin umar قال فيتي وقوله حق ابن هدي yace to in kan lura da maganar sayyidina abubakar da yake cewa haƙƙi ne ga kowace mace kalmar haƙƙun يحتمل الوجوب كلمة حكي يعني أو كما أنا واجبي kamar yadda wasu suke ganin kuma yana iya daukan ma'anar mustahabi ne amma muta'akkid wanda yake nuna cewa mustahabi ne mai karfi a ce mata sun fita ba wajibi ba akwai wanda ke ganin kuma wajibi wanda hadisin dai babu shakka yana cikin al-musannaf da ibnu abi shayba an samu daga sayyidina ali ibn abi talib haka nan abdullah ibn umar game da abdullah ibn umar kam annahu kana yukhriju ila al-idaini man istata'a min ahli idan ranar idi ta zo abdullah ibn umar yana fitar da duk waɗanda zai iya fitarwa daga gidansa zai ce duk a tafi idi to amma ibnu hajar yake wa hadha laysa sarihan fil wujubi aiba su magabata suna ganin abinda abdullah ibn umar din nan yake aikatawa baya nuna cewa fitan kowa din wajibi ne bal qad ruwiya an ibn umar al-manu ibn hajar yake amma samu labarin da yake nuna cewa abdullah ibn umar ya ma hana mata din su fita zuwa idi don haka yake nuna kamar fahimta biyu aka samu daga gare shi fa yuhtamal an yuhmala ala halayn wa minhum man hamalahu ala an-nadbi wasu malamai suna daukan abinda abdullah ibn umar yake aikatawa yana nuna mustahabi ne fitan nasu da aka ce ya hana fa yana nuna cewa fitan ba wajibi bane wato ba laifi bane dan mata ba su fita ba yana dai da kyau a ce sun fita din wanda zama bizalika jurjani min ash-shafi'iyya wa ibn hamid min al-hanabila ibn hajar yace saboda haka aka samu malamai ta mazhabobin nan daban-daban wadanda suke ganin cewa fitan mata din ba dole bane mustahabi wanda shi ne abinda akasarin malaman sunna suke riko da shi akasarin malamai suna nuna cewa ba dole bane fitan mata din domin abinda aka samu game da sayyidina Abubakar lafazin da ya tabbata daga sayyidina Abubakar din ana iya daukansa a matsayin mustahabi ne ba wai tilas ba akwai malaman da suke ganin kuma ai tilas ne tunda sayyidina Abubakar ya ce al-ahaqqu ala kulli zati niqaqin al-khuruj ila al-idayn mafi cancanta ga duk wata mace da ke iya sanya damara ya kamata a ce ta fita zuwa ga idi kaga wannan ya lafazin yana da karfi wanda yana nuna wajibi sannan ga abinda abdullahi ibn umar yayi kuma ga labarin sayyidina ali ibn abi talib amma duk da haka galibin malaman fiqh suna ganin ba wajibi bane mustahabi fa nafsin al-imam ash-shafi'i yanda yazo cikin kitabuhu al-umm yana nuna cewa mata ya kamata su fita zuwa idi amma banda kyawawan gaske waɗanda za su iya ɗaukar hankalin mutane ya ce wa uhibbu shuhudal aja'ib wa ghairi zawatil hay'ati salata al-imam shafi'i ya ce ni abinda na so a ce tsofi ne mata tsofi su ne za su fita zuwa ga idi da mata waɗanda ba su da wato kyawawan siffa wanda zai iya ɗaukar hankalin wasu mutane wa inna li shuhudihinna al-a'yad ashaddu istihbaban amma duk da haka halartan matan duka sallar idi shine abinda aka fi tsananin su al-imam shafi'i yana nuna ya dai kamata a ce an fita amma idan akwai hadari da ake ganin zai iya aukuwa a dalilin fitan wasu kyawawan mata to kamata yayi a kyale tsofi ne kade za su fita ne wannan shine bayanin da Ibn Hajar yayi a cikin Fathul Bari yace a takaice fal aula an yukhaffa zalika biman yu'man alaiha wa biha alfitna mafi dacewa inji Ibn Hajar wato shine maganar sa ta karshe mafi dacewa shine ayi la'akari da wacce mace ce ake ganin tafiyan ta idi da dawowanta ba zai zama fitina gare ta ba za ta zama fitina ga wani ba ita wannan mata ita ce wacce za ta fita idi saboda la'akari da yanda za ta fita din don haka yasa Ibn Hajar yace wala yatarattabu ala huburiha mahzurun fitan mace zuwa idi din ya zama babu wani abin da ake tsoron aukuwansa kamar na saba ka'ida mace ta fita a sutura mara kyau kaga ya zama haramun ne fitan nata wala tuzahimu ar-rijala fi turuq ya zama mace tana turereniya da maza a hanya wala fil majami' ko an je masallaci ya zama ana hautsu ne sahu maza da mata duk a hade yace to kaga idan haka zai faru to rashin fitan matan shine mafi dacewa wanda kaga Ibn Hajar shi ya auna fahimtar malamai kashi biyu da aka samu magabata game da halartan mata din yake ganin riko da fahimtar al-Imam Shafi'i shine mafi dacewa yana da kyau mata su tafi idi amma a yi la'akari da yanayin tafiyar tasu idan fitansu akwai fitina ta tsarin yadda suke fita ɗin to rashinsu shi ne ba su dace ba. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ينادى لتابي وان يرب مسمى أكم مسألة da ta shafi sallar Eid. Sunan littafin Salatul Eidain fil Musalla hiya Sunna. Salatul Eidain fil Musalla hiya Sunna. A shafi na 12 zuwa shafi na 13 yayi kokarin hada hujjoji na kowane sashi daga cikin magabata waɗanda ke ganin fitan mata zuwa sallar Eid sunna ne. Da kuma waɗanda suke ganin fitan mata zuwa ga Eid wajibi ne. Yana cewa hujjar da malamai da ke ganin wajibi ne ita ce mafi ƙarfi. Mata su fita zuwa Eid shi ne abin da ya tabbata a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi ne abin da ya zo cikin hadisin da muka karanta ɗin. وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى في صلاة الإيدين فليعلم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه متمنى جزء يما معك إذا أكس ما تواجبين تتزوى إيدي يتي بابو كو شكا بعض يما معك بني وانا شيني قسكيان دبابو ما شكا أكنت قسكيان دبابو ما شكا أكنت شيني تفكا ماتا ياكا ماتا ستفصلا إيدي لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك سبب يوم حديثي دعك سامو بهكا وحسبنا الآن حديث أم عطية المتقدم وأن حديثنا مكا كان تشكين بلوغ المرامي يا إتما هجة فإنه ليس دليلا على المشروعية فقط بل وعلى الوجود عليهن لأمره صلى الله عليه وسلم به باوي سبب أن شرعا تتما تنكويبا wannan hadisin ya dauki umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mata umarni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mata cewa ki fita zuwa ga sallar Eid wal aslu fil amri al wujub asali idan aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni to fa umarnin sa wajibi idan aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni mata su fita to wannan umarni wajibi ka dubi lafuzan hadisin Ummu Atiyya yanda ya zo cikin hadisai da dama kuma al-Imam Bukhari ya kawo duka lafuzan din ya khurujul awatiqu zawatul quduri wal huyyad yan mata da mata masu haila duk su fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wali yashhadna al khayra wa da'wat al mu'minin lallai ne su halarci al khairi na wannan rana da kuma addu'o'in musulmi ka duba yadda lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda haka da ka ji lafazin manzon Allah ka san babu bambanci tsakanin yan mata da matan aure saboda ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa duka mata ya kamata su tafi Eid shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada da masu haila saboda kar ma wata ta ce ai banda ita saboda tana cikin haila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to da masu haila aka kawo yan mata waɗanda ma ba a musu aure ba aka kawo masu haila kaga kenan matan da ya zama ba sa cikin haila da kuma matan da ya zama an musu aure waɗannan ba a ma magana a kansu domin su ne waɗanda ya kamata ma a ce sun fara amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yace to bayan ma nan kuma ga hadisin da aka samu game da Sayyidina Abubakar as-Siddiq حق على كل ذات نطاق الخروج الى الايدين حق ne ga duk wata mace da take iya daura damara to ita wannan mata hakki ne akan ta ta fita zuwa ga sallar Eid kuma hadisi ne ingantacce idan sai ma Abubakar zai fara haka kuma mun yadda da maganar manzon Allah cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ga sunnar manzon Allah ta tabbatar hadisin Ummu Atiyya ga sunnar khulafa'ur rashidin an samu sayyidina Abubakar yayi an samu sayyidina Ali bin Abi Talib fahimtarsa ita ce wajibi ne mata su fita, to ya za a yi ko a ce wannan wajibcin an sassauta shi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin cewa maza haɗuwansu da mata akwai haɗari, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda alherin da ke wannan rana, maza Allah bai rangume ga kowa ba, ya ce duk a fita a tafi iri. Saboda haka yasa malaman hadisi da dama idan suka yi la'akari da hadisin Ummu Athiya din nan, suka yi la'akari da bayanin Sayyidina Abubakar As-Siddiq, bayanin Sayyidina Ali bin Abi Talib da labarin da aka samu daga Abdullah bin Umar, to sukan bar maganar manzon Allah a matsayin ta na wajibi. Daga ciki akwai in ka duba al-Imam Qana'ani, in ka duba Sabulus Salam, yana tabbatar da cewa wajibi ne akan mata su tafi hiji. Haka nan al-Imam Shawkani yana tabbatar da cewa wajibi ne mata su tafi hiji, yana cikin Nailul Awtar mujallal na uku shafi na 340. والحديث وما في معناه من الاحاديث الامام الشوكاني yace wannan hadisin na ummu atiya da sauran hadisai da suka zo da umurnin mata su tafi idi qabiyatun bi mashru'iyyati khuruj an-nisa'i fil idain ila al-musalla min ghairi farqin bayna al-bikri was-sayyidi wash-shabati wal-ajuzi wal-ha'idi wa ghayriha. Waɗannan hadisai ba su bambanta mana tsakanin bazawara ko kuwa budurwa, tsakanin tsohuwar mace da mai haila, babu bambanci. Ma lam takun mu'tadda, mace mai idda ce kadai ba za ta fita zuwa ga idi ba, mace da aka sake ta tana cikin idda, aw kana khurujuha fitna aw kana laha uzur, ya zama ko dai tana rashin lafiya ko kuma tabbas kamar da al-Imam Shafi'i ya faɗa fitanta fitina ne, domin idan ya zama matan fitanta suke zuwa ga idi ba don wato raya ibada ba ne, suna fita ne saboda fitinantar da mutane, to wannan fitansu ya zama sharri ba alkhairi ba. Haka nan Sadiq Hassan Khan, haka nan Zahiri Kalam, maganar Ibn Hazmi a littafin Al-Muhalla mujallal na uku shafi 134, haka na Ibn Taymiyya in ka duba Istiyaratul Fiqhiyya, waɗannan malaman duk suna tabbatar da cewa fitan mata zuwa ga idi wajibi, kuma wannan shine abin da ya kamata mu riki, ba wai mu sake ba, domin sakewan sassauta riko ne da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. A maimakon haka, da ni da kai duk sai mu tabbatar da cewa manzon Allah ya yi umarni ga mata su tafi idi, mu yarda da wannan. Idan mun yarda, ga hadisi nan ya tabbata, hadisin Ummu Athiya da sauransu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga mata su tafi idi, kai ka yarda, ni na yarda, to me ya kamata mu yi? Sai mu sa ido ga matanmu, wani irin fita za su yi zuwa ga idin nan, mu sa lura, mu tsare, mu taimaka musu, ya zama duk an tafi idin kuma akwai hikima cikin haka. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisan nan ya tabbatar da cewa haɗuwar musulmai gaba ɗaya a wuri guda akwai alkhairi. Don haka yasa yake wal yashhadna alkhaira wa da'wata almu'minin, ga kuma addu'ar da mu'minai za su yi a wuri guda. Saboda haka akwai fatan za a samu albarkan Allah subhanahu wa ta'ala, kamata ya ce mun yi riko da haka, muna ƙoƙarin tsabbakawa matanmu ya zama suna tafiya idi matuƙar babu larura, kamar yadda ya zo cikin Nailul Awtar na al-Imam Shawkani da bayanin al-Imam Shafi'i. Idan da ya zama akwai larura ta wannan kuma, shari'a dama ta yi la'akari da uzuri. Hadisi na gaba, wa an ibni Umar radiyallahu anhu, an karɓo hadisin daga Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara musu yarda da shi da mahaifinsa, sai na Umar bin Khattab. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ده سيدنا ابو بكر ده سيدنا عمر sun kasance yusalluna al-idain qabla al-khutbah, suna sallar idi ne kafin khutba, suna sallar idul fitri da idil layya kafin khutba, sai an yi sallah sannan ake khutba. Muttafaq alayh. حديثنا هنا صحيح البخاري كتاب الإيدين باب الخطبة بعد الإيد. هنا صحيح مسلم كتاب الإيدين صلاة الإيدين باب صلاة الإيدين وما يتعلق بها من الأحكام. حديثنا الذي تقول ذا 80 تقول وأن حديث عبد الله بن عمر كذا. sahabbai guda uku hadisansu suka zo cikin sahihul bukhari da muslim wannan shine na farko abdullah bin umar na biyu abdullah bin abbas shi ma hadisin sa muttafaqun alayh yana sahihul bukhari kitab al-idain bab al-khutbah ba'd al-id hadith 962 da kuma sahih muslim kitab salat al-idain bab salat al-idain wa ma yata'allaq biha hadith 884 ya zama hadithan ajere al-imam muslim ya kawo hadith abdullah bin abbas yace shahidtu salat al-fitr ma'a nabiyillah na halarci sallar idul fitr tare da annabin allah wa abi bakr haka nan tare da sayyiduna abubakar wa umar haka nan tare da sayyiduna umar wa usman da tare da sayyiduna usman abdullah bin abbas yake na halarci idul fitr sallar idi tare da annabi haka bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam na halarci idi tare da sayyiduna abubakar haka nan na halarta tare da sayyiduna umar da kuma usman yake fa kulluhum yusalliha qabla al-khutbati thumma yaqub kowannan su zai fara salla ne kafin khutba sai an gama salla sannan yayi khutba inji abdullah bin abbas kaga yayi kama da hadisin abdullah bin umar shi ma bata fukun ne sahabi na uku shine abu sa'id al-khudri abu sa'id yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal adha manzon allah ya kasance yana fita a ranar idul fitri da kuma ranar idil layya ila al-musalla zuwa ga wurin sallar idi fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salat abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake farawa da ya iso masallaci shine sallah fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salat abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi yana isowa al-musallati min sallar idi ba abinda zai annabi sallallahu alaihi wasallam sai sallah kuma yansarif fa yaqumu muqabilan nas sannan ya juyo ya miƙe yana fuskantar mutane wannasu julusun ala sufufihim mutane suna zaune kuma su kowa yana sahunsa fa ya'ibuhum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi ويوصيهم ويأمرهم منذ الله يمس وصيا كما يمس أمره فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرى نفسه يدفور وتر دون الياك فأو النور سيزاء متاني سيزاء مس شبابة سيدفورة فسيخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات منذ الله زي وار متاني إذا ينا بكاتر أتفون ياكي أو النور أو يأمر بشيء أمر به ثم ينسل idan ya zama akwai umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi to sai ya gabatar da wa'azi da nasiha da wasiya sannan sai ya gabatar da wannan umarni kuma yin sadi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya sai a koma gida fa abu sa'id bin khudri hadisinsa ya fi tsawo kwarai ya fi bayani amma ibnu hajar bai kawo shi ba saboda littafin bulughul marami littafi ne da ake buƙatar ya zama ƙarami don haka hadisin abdullahi bin umar ya zo a takaici kuma ya wadatar amma hadisin abu sa'id bin khudri shi ne wanda ya fi bayanin yadda sunnar manzon allah ta kasance a ranar idi abu sa'id bin khudri ya ce falan ya zalin nasu ala zalika mutane ba su gushe ba suna tafi kan wannan sunna kamar yadda na baku labari inji abu sa'id bin khudri ya ce kamar yadda na baku labari bayan rasuwar annabi mutane sun tabbata akan wannan sunna har za zuwa zamanin Muawiya hatta kharajtu ma'a Marwan har aka wayi gari na fita zuwa idi tare da Marwan Marwan ko shine gwamnan Muawiya wa huwa amirul madina wato shine gwamnan da yake madina ga zamanin Muawiya yana shugabanci fi abha aw fitrin imma sallar layya ko kuma idul fitri falamma ataina musallamun iso wurin sallar idi idza minbarun banahu kathir ibn salfi sai ga wani minbari wanda kathir ibn salfi ya gina an kawo minbari fa idza marwan yuridu an yartaqiya sai ga marwan yana kokarin zai hau kan wannan minbari qabla an yusalli kafin yayi sallah fajabastu bi saudihi sai na fisgo shi ne kuma na kama to na kama wato suturan shi wannan gwamna sai na fisgo shi fajabani shi kuma sai ya fisge ni sai zama muna jani'in jaka duk da haka dai fartafa fa khatama ya hau kan wannan minbari yayi huduba qabla salati yayi huduban nan kafin ayi sallah fa qultu lahu sai na ce masa lokacin da aka gama kenan gayyartum wallahi kun canza sunnar manzon Allah nace wallahi kun canza fa qala sai yace aba fa'idin qad zahaba ma ta'lamu abinda ka sani din nan fa ya riga ya tafi ya kai bazan sa'idu abinda ka sani na sunnar annabi ada wanda ake yi a ranar idi ya riga ya tafi fa qultu ni kuma sai nace ma a'lamu wallahi khairun mimma la a'lam ni abinda na sani wallahi ya fi alkhairi akan abinda ban sani فقال سيئة إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة مو أينزو إذا مكتزام الأيام يخطب بايا أنجم صلى متعني بضاس الجرام متعني بضاس الزوناء تصوراريم حرم قبات الدخطب فجعلتها قبل الصلاة وأن دليل يتا نسك خطب ركاف أي صلى فهو ده متعني الدول دي سجع بندزم فتاتين ده إنا جرى سينا قم صلى قوة هي سزي wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul idain babul khuruj ila al musalla da kuma sahihu muslim a riwaya ta al imam muslim abu sa'id al khudri yayi bayanin yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi bayan ya gama hudubarsa yakan ce tasaddaqu ku bada sadaka wa kana akthar man yatasaddaqu an nifaq yace kuma akasarin wadanda ke bada sadaka din nan mata ne Abu Sa'id al-Khudri akasari wadanda ke bada sadaka idan an tafi lin idi mata ne kuma yin sarfa sannati annabi sallallahu alaihi wasallam wato bayan ya an karbi sadaka din nan sai ya juya tafiyarsa falam yazal kadhalika hatta kana marwan bin al-hakam fa kharajtu muhafiran marwana hatta atayna al-musalla wannan riwaya ta al-imam muslim yace to har aka kai ga zamanin Marwan bin Hakam wannan ita ce sunnar da shugabanni suke rike da ita kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake farko za a yi sallah sai an gama sallah sannan sai a yi huduba to daga baya zamanin Muawiya aka samu Marwan bin Hakam shine mutum na farko wanda ya fara gabatar da huduba kafin ayi sallah to wannan abinda ya aikata bai kawar da asalin sunnar manzon Allah a don haka yasa malamai suke tabbatar da babu ko sabani akan cewa abinda ya kamata shine a fara gabatar da sallah sannan ayi huduba tunda wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo cikin kitabul imam al-munzir kitabul awsat mujallad na hudushafi na 270 yace faqad sabata an rasulillah annahu bada'a bis salati qabla al-khutba abinda ya tabbata shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yin sallah sannan yayi huduba yawmal eid to kadalika fa'ala al-khulafa'ur rashidun al-mahdiyyun bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa aka ba khulafa'ur rashidun sayyidina abubakar umar usman ali wa alaihi awam ulama'i ahli al-ansar thumma laman sunna abinda suka tsaya akan sakin fa mimman kana yabda'u bis salati qabla al khutba abu bakr as siddiq umar bin al khattab usman bin affan ali bin abi talib al mughira bin shu'ba ibn abbas sufyan al thawri al imam al auza'i wa shafi'i ibn al munzir ya kirga fa habbai zuwa ga tabi'ai wadan suka tabbatar da wannan ita ce sunnar manzon Allah haka ibn qudama al litafin sa al mughni mujallad 3 shafi na 276 yake jumlatuhu a takaice anna khutbatayil idain ba'da as-salat yace a dunkule ba tare da an bi dogon tarihi ba tun daga hadisi kaji ayi huduba in dai a sallar idi ne to yana zuwa a bayan an gama sallar la na'lamu fihi khilafan bainal muslimin babu wani sabani a tsakanin musulmai illa an bani umayya sai dai wannan labari da Abu Sa'id al-Khudri ya bayar game da banu umayya duk da cewa an samu wani labari da ke nuna cewa sayyidina Usman da Abdullah ibn Zubair sun taba yin annahuma fa'ala sun taba gabatar da huduba kafin sallah sai ibnu qudama yake wa lam yasihha zalika anhuma ko da kaga wani labari cewa sayyidina usman ya fara gabatar da hudu ba kafin ayi sallah a ranar idi ko abdullah bin zubair lokacin yana shugaba wannan labarin bai inganta ba wala yu'tad bi khilaf bani umayya li'annahu masbuqun bil ijma' don haka yasa ibnu qudama yake abinda marwan ya aikata wadda bid'atun wa mukhalifan lis-sunnah abinda ya aikata ya zama bid'a ya saba ma sunnar manzon Allah shi marwan bin al-hakam baya cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana tashi ne a cikin tabi'ai wanda akasarin malamai abin ka dauka shi ba a lissafin su cikin sahabbai domin abdullahi bin zubair ya girme shi abdullahi bin zubair shine wanda aka fara haihuwa lokacin da manzon Allah ya hijira zuwa madina saboda haka ya samu kamar shekara 10 kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi ko marwan ana cewa abdullahi bin zubair ya girme shi kusan da shekara 4 ko 5 kaga kenan lokacin da aka haife shi kuma yana makka bai riga ya dawo madina ba don da kamar ma a lokacin ya musulunta za a iya cewa yaro ne karami lokacin da manzon Allah yake da raila to a makka yake zaune don haka cewa a sashi cikin sahabbai bai ma taso ba abinda ya tabbata shine ga abinda manzon Allah ya aikata ga abinda khulafa'ur rashidin suka aikata idan aka samu wani ya aikata abinda ya saba wannan to ba za a yi aiki da shi ba amma malamai suna daukan abinda ya aikata din a matsayin bid'a kamar ibnu qudama kamar al-imam sana'ani a littafin sublus salam hakanan al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim wannan shine abinda yake dacewa kuma rashin gabatar da sallah kafin huduba baya bata ita sallah din malama sunna sun ijma'i akan haka wannan al-imam sana'ani ya faɗa cikin sublus salam yana mujallal nabi shafi na 113 amma dai haramun ya kamata a fara gabatar da sallah sannan huduba wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta hadisi na gaba har yau وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن كرب حديث عبد الله بن عباس الله يكرمه مسير داشيد ما هيفنسا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلى اران العيد ركعه بيو كوي لم يصلي قبلهما ولا بعدهما النبي صلى الله عليه وسلم بي صلىتي وانا ابو كافر ركعه بيو دينن با kuma bai sallaci wani abu a bayan raka'a biyu din nan ba a karaja fusaba'a malamai bakwai suka rawaito wannan hadisi ga al-imam al-bukhari da kuma al-imam muslim da al-imam ahmad ka hada da ashabul sunan sunan bakwai yana sahih al-bukhari kitab al-idain yana sahih muslim kitab salati al-idain har yanzu sunan abi dawud kitab salati babu salati ba'da salati al-id da sunan an-nasa'i kitab salati al-idain babu salati qabla al-idain wa ba'daha sunan at-tirmidhi abwab al-idain babu ma ja'a la salati qabla al-id wa la ba'daha hakanan sunan ibn majah da kuma al-musnad al-imam ahmad hadithina 3153 wannan hadisin ya tabbatar da cewa ita sallar idi ba a mata nafila kafin ko a bayan lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci komai kafin ayi raka'a biyun nan na idi haka na kuma bayan an yi su annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba saboda haka ibnu hajar ya ce wal hasil yana fathul bayani sharhin hadisi abu jalla na uku shafi na 159 anna salatal id lam yathbut laha sunnatun qablaha wala ba'daha abinda hadisi yake karantar da mu shine ita sallar idi babu wata nafila da ya tabbata ana yi mata kafin ayi sallar idi ko bayan an gama khilafan liman qasaha ala jumu'a kaga an saba ma wanda yake kiyasin sallar idi da sallar jumu'a ita sallar jumu'a kana iya nafila kafin ayi ta sannan kuma kana iya nafila bayan an gama ta to sallar idi ba haka take ba saboda hadisin abdullahi bin abbas din ibn al-qayyim al-jawziyya littafin zadul ma'ad a mujallal na farko shafin 143 yace wa kana idan taha ila musalla shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya isa ga wurin sallah akhadha fi salati min ghairi adhan wala iqamati sai ya kama sallah kawai wala qaulin as-salatu jami'a wa sunna annahu la yaqulu shay'un min zalika wa lam yakun huwa wala ashabuhu yusalluna idhan tahaw ila al-musalla shay'an qabla as-salati wala ba'daha da shi annabi da sahabbansa ba a taba samun labari guda wanda ya nuna cewa wani yayi nafila a filin idi ba ba a taba samu kafin ayi sallar idin kuma bayan ayi sallar idi wannan shine abin da Ibn al-Qayyim ya faɗa lam yakun huwa wala ashabu yusalluna idhan tahaw ila al-musalla shay'an qabla as-salati wala ba'da da ka zo filin idi sai ka samu guri ka zauna babu nafila da an gama sai ka tashi kai tafiyarka to amma duk da haka magabata ba su yi ittifaki akan cewa ba a yin nafila kafin idi ko a bayan ta babu ittifaki a kai don haka yasa tana yiwuwa ka buɗe littafai na fito sai ka ga saɓani wani malami yana cewa babu laifi a yi nafila kafin a yi sallar idi wani yana cewa a bai kamata ba amma dai Ibn Hajar ya kawo ma hadisin Abdullahi bin Abbas idan dai kana son ka yi riko da sunnar manzon Allah to gata shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tafi filin idi lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma bi ma'ana raka'a biyun nan na idi su kadai annabi sallallahu alaihi wasallam zai al-imam an-nawawi yana cikin wadanda ke ganin ba laifi bane don an yi nafila din yace saboda ai abinda Abdullahi bin Abbas ya faɗa annabi baya yi kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ba hujja ce da take nuna cewa bai kamata a yi ba domin lokacin sallan bai haramta ba Ibn Qudama a littafin al-Mughni yace yukrahu tanaffulu qabla salati al-Eid wa ba'daha la'akari da wannan hadisi na Abdullahi bin Abbas yi an karhanta bai kamata mutum ya yi nafila kafin idi haka nan bayan an gama sallar idi ya ce lil imami wal ma'amumi fi mawdi'i salat sawa'un kana fil musalla aw al masjid Ibn Qudama ya ce limaj ne mamu ne za a yi sallar idi a bayan gari ne za a yi sallar idi a masallaci ne kada a yi nafila kafin ko bayan an gama wannan shine abin da ya fi dacewa saboda aiki da hadisin Abdullahi bin Abbas yace daga sahabbai kaga ga hadisin Abdullahi bin Abbas wannan ita ce fahimtar sa haka nan Abdullahi bin Umar kuma ba su kadai ba sayyiduna Ali bin Abi Talib Abdullahi bin Mas'ud Huzaifa bin al-Yaman Buraida bin al-Husayn Salamah bin al-Aqwa Jabir bin Abdullahi al-Ansari Abdullahi bin Abi Awfa Abdullahi bin Mugaffal wadannan sahabbai ne gaba ɗayan su abin da suka ce ke in dai za a yi sallar idi to babu nafila kafin ko bayan an gama don haka Ibn Qudama yake kuma ko da a masallaci za a yi in ka dawo ga tabi'ai akwai al-imamu masruqun akwai al-imamu bahar al-imamu al-qasim salim da ma'marun ibnu juraijin al-imamu sha'abi al-imamu malik duk abin da suka faɗa ke da sai dai al-imamu malik yana cewa idan za a yi sallar idi a masallaci ya kamata mutum ya yi nafila kuma akwai riwaya da aka samu cewa ya ce ko da a masallaci za a yi sallar idi kada ka yi nafila kaga riwaya biyu ke don akan samu fahimta biyu wajen malami don tana yiwa malami ya bada wannan fatawa daga baya sai fahimtar sa ta canza saboda haka sai ya canza wannan fatawa din in ka duba littafin al-mudawwana mujallad na farko shafi na 247 wannan yana ciki da kuma al-Mughni mujallad na shafi 123 al-Imam Malik yace idan a masallaci za a yi sallar idi don akwai lokuta da yake faruwa kamar ana ruwan sama babu hali a fita bayan gari sai a taho masallacin juma'a sai a yi sallar idi to idan za a yi sallar idi a cikin masallacin juma'a ya yi kenan ya za a yi aiki da hadisin Abdullahi bin Abbas sai Imam Malik yace ya kamata a yi nafila kafin sallar idi don kuwa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo game da tahiyatul masjid wanda Allah yake idza dakala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci to kada ya zauna sai yayi nafila raka'a kaga wannan hadisin bai ware wata rana bayan wata ba la kowace rana kowane lokaci ka shiga masallaci kafin ka zauna ya kamata ka yi nafila raka'a saboda ko da ranar idi ne idan aka kawo idi masallaci ya kamata kai wannan lafila haka ma al-Imam Shafi ya faɗa yace li anna al-Imam la yustahabbu lahu at-tashaghul an salati game da liman bai kamata yayi tahiyatul masjid ba al-Imam Shafi yace saboda da zaran ya shigo masallaci kawai sallah za a yi amma ma mu fa idan ma mu yato masallaci za a yi sallar idi a cikin masallaci yace lam yukrah lil ma'mum ba a karhanta wa mamu ba saboda ai idan mamu ya shigo masallaci kafin ai sallar idi yana shigowa zai zaunawa zai idan ya shigo ya zauna ya saba umarnin manzon Allah ya shigo masallaci ya zauna bayan da cewa annabi ya ce idza daqala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya zauna sai yana jira rak'a biyu ka shigo masallaci sai ka zauna ba kai na fila ba kaga an saba mu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu waqtun lam yunha 'ani salati fihi al-imam shafi yace idan kace abdullah ibn abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam baya nafila kafin sallar idi bayan sallar idi sai yace to ai a bayan gari za a yi nafilan wannan ko za a yi idi din wannan idin ko gashi an kawo shi cikin gari za a yi a cikin masallaci shi ko masallaci yana da nashi doka duk sa'ilin da ka shiga sai ka yi sallah saboda ka kawo wata sallah cikin masallaci bai kawar da dokar da ainihi dama take nan a cikin masallacin matukar lokacin da za a yi sallan ba lokacin da aka hana ba kuma wannan shi ne fahimta mafi inganci kamar yadda al-imamu Shawkani ya faɗa cikin Nailul Awtar ya ce wa huwa kalamun sahihun jarin ala muktabal adilla فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفي ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه wannan shine abin da yake inganci idan za a yi sallar idi a masallaci ya kamata kai nafila na tahiyatul masjid idza uqimat salatul id fi almasjid saboda asali hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hana mutum ya shiga masallaci ya zauna ba tare da yayin wannan nafila ba kuma lokacin da ake sallar idi ba lokaci ne da aka hana nafila tunda ba a hana nafila a wannan lokacin ba in ka shigo sai ka yi nafila ka amma idan a bayan gari ne ba bai dace ba hadisi na gaba wa anhu yace an karbo daga gare shi yana nufin ibnu abbas har yanzu radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sallal ida bila azan wala iqama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci idi babu kiran sallah babu iqama أخرجه أبو داود الإمام أبو داود يفتح الحديث هنا كتاب الصلاة باب ترك الأذان في العيد حديث نادبو دريتي داربعين دبقو يند لفظ يقول كن سنن أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وأمر أو عثمان سنة الإمام أبو داود يتشك الراوي وتشك يحيى القطان Abdullahi ibn Abbas ya ce, "Mazan Allah ya yi sallar idi babu kiran sallah babu iqama." Haka na Sayyidina Abubakar, haka na Sayyidina Umar, haka na Sayyidina Uthman bin Affan. Allah ya kara musu yarda. To shi wanda ya rawaito hadisin shi ne Yahya al-Qattan ya yi shakka. Wa Abubakarin wa Umar ko kuwa wa Abubakarin wa Uthman. Ɗayan biyu. Kisa Ibn Hajar bai kawo ƙarshen hadisin ba sai ya daɗe rabinsa kawai ya ce wa asluhu fil Bukhari asalin hadisin nan ma yana sahihul Bukhari yana kitabul idayn sahihul Bukhari kitabul idayn babul mashi war rukubi ila al-id wa salati qabla al-khutba bighairi adhan wa la iqama asali yanda yazo cikin sahihul Bukhari hadisin Abdullah bin Abbas da kuma Jabir bin Abdullah hadisin a haɗe yake sahabban nan guda biyu suka ruwaito suna cewa lam yakun yu'adhdhan yawmal fitr wala yawmal adha ba a kiran sallah a ranar idul fitr da kuma ranar idul layya ba a kiran sallah a riwayar al-imam muslim kuma ya kawo ne daga jabir kawai an la azana lis salati yawmal fitr hina yakhruju al-imam wala ba'daha wala ba'da ma yakhruj wala iqamata wala nida'a jabir yace ba a kiran sallah a ranar idul fitr lokacin da liman ya fito haka nan ba a iqama wala shay'a wala nida'a yawma idin wala iqama wannan riwaya ce ta al-Imam Muslim na hadisin Jabir bin Abdullah sai hadisi na karshe da zamu karanta wa an abi sa'id radiyallahu anhu an karbo hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yusalli qabla al-eid shay'an manzon Allah baya sallar komai kafin ayi eid fa idza raja'a ila manzilihi amma idan ya koma gida sallar raka'atayn sai ya sallar raka'a biyu dama can akwai sunnar dukka ilin da ka shiga gida kai nafila akwai wannan sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ranar eid kawai yana da kyau ka saba makanka duk sa'ilin da ka shiga gida kai nafila annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya koma gida a ranar eid yana nafila raka'a wannan hadisin yana sunan ibn majah yake rawahu ibn majah bi isnadin hasan al-imam ibn majah ya rawaito hadisin isnadin sa yana da kyau haka nan al-imam ahmad kuma al-imam al-hakim ya inganta shi yana al-mustadrak babu salat idza raja'a min al-musalla hadisi na 1143 haka nan ibn hajar ya tabbatar da hadisin yana da kyau kamar yadda ya faɗa cikin bulugul maram bi isnadin hasan haka ma ya faɗa cikin fathul bari a mujallal na shafi na 159 wato wannan hadisin yana da kyau riwayar abu sa'id al-khudri bayan an yi sallar eid abinda ba a so shine kai nafila a filin eid amma idan ka koma gida sai kai nafila raka'a biyu wannan ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ya kamata mudakata والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات الله يتعالى البركه cikin abin da muka fada kuma Allah mu dauke gafarta mu kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك